nan da da ɗan kwanaki kadan masu zuwa shekara ta 2017 za ta zama tarihi to amma ba haka ba wai da meye za a fitunawa da ita shekarar mai wucewa me kuma shekara mai shigowa ta tahi da shi menene kuma burin mutane akan haka na tuntubi Sheikh Usman Bari wanda diploma ne kuma masanin abin da kike yana kawo wa a duniyar nan tamu ga abin da yake
abu shata mun ga dai wasu kalubale daban-daban a duniya da wani fuskar siyasa da tattalin arziki da sauransu amma abin da ya fi daga hankali sosai shi ne barazana wadda sun gwamnatocin Afirka musamman suka fuskanta cewa an fita Mugabe a Zimbabwe sannan kuma ana ta barazana a Togo da kuma dan Burkina Faso da kuma zaɓe da an kai daga Liberia da sauransu to waɗannan ababen nan duka a siyasance sai in ce jihar Afirka dai ta waɗannan barazanan kuma Allah ya sa tsadara ta jama'a lafiya wanda aka zabe an yi zabe wanda kuma aka sake gwamnatinci an sake gwamnatincin su abin da nake so da yawa ta gani ya faru kokari za a yi mu gani insha Allah irin wannan barazana da ke fuskanta matasa na rashin aiki ya zama shi an shawo kan wannan barazana wato da bana an samu aiki gwargwado waɗannan matasa su ma sun samu abin yi domin kuwa in dai matasan nan ba su samu abin yi ba wato talauci zai katutu yayin shi zai kara ci gaba saboda haka miyagun halaye kuma zai kara yaduwa kenan
ra'ayi dai an ce riga ce kowa da irin tasa ko yaya kuma sauraron jama'a ke dubin lamarin bari mu ji daga gare su
wallahi billahi babu abinda wanda ya burge ni a cikin wannan lamari wanda ya kai ga zama lafiya kasa na zamanin lafiya mutane suna zamanin lafiya gehen mu duk ana ta shashe hankali amma mu muna lafiyar mu lau to wannan abu shine nake fatan ubangiji Allah ya sa sabuwar shekara mai kamawa lamarin ya daure hakan ga ko kuma ya hakan ga
san gwamnatin da sun kam akosu awa ba suka yi nuna alamu inda suka yi suka aiwatar kamar suka fada kamar suka yi lancin to ina jin mutane da su matuƙar farin ciki da su shine kamar health insurance wanda ni kaina na je asibiti na ga an duba ni an ban magunguna masu yawa kuma ba tare da koko ba kamar yadda suke suka yi alƙawarin ake tafiyar da shi an samu improvement ƙwarai a health insurance
babban da ya kamata a ce su inganta shi shine yadda za a yi sabon shekaran Allah ya sa muka shiga ya kasance kuɗin mai su yi kokari su duba wannan wurin saboda in kuɗin mai ya tashi kusan kowane haraka da ake yi sai affected dinsa
Hajiya Hadija Laraba Usman Noko Sharubutu matar babban limamin kasar Ghana da aka fi sani da suna Ummana Amarya da muryar ta zamu cika ta rahoton tana yi wa al'umma gabaki ɗaya fatan alheri a sabuwar shekara
Allah ya maimaita mana Allah sa mu ga wani shekara haka muna gode ma shugabannai mun gode musu Allah ya saka musu muna farin ciki da irin hidima da suka yi wa malam mun gode Allah ya kare su da sauran shugabanni duk baki daya Allah ya maimaita muna son kafin wani shekara kuma mu samu abin da yafi wanga domin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana